fannin aure da fanin dabara dan da kai ne zan dore yi baitin ango in jinjira ga amare ki amariya gidan mijin ki daure daure duk zuga ta kawayen ki bar ta share kore ki tana da akwai magautan ki wanda basu so ki ba da akwai matsala in ki kabiye su sai ka yi wari ba rayuwar aure akwai farin ciki bar gaba shari ba kya farka ba gidan wasu ne kin ga ai ba kya fara ba me kike so me zaki yi ba sai kin zaba ki amariya daular gidan miji ba ta fado nace zan furta a yanzu sai nayi ta fado kun ga goro ne ni kayan ne ke zan hado auro wata wadda ta yarda ni da ita ni yado da akwai riba zaman aure haka ne Baba ga amariya ga ango sun fito kai duba sun yi angon kaya kalar su basu saba ba ga abokan ango su ma bazan kushe ba haka kawaye na mare sun fito nayi duba na ga babbar harkar da ni bazan furta ba in ka ji guda ka san gurin gare da amari dan bari sai sarki tufai biki ko farare na amarya ake zuwa a sanyo jere kuma a gumka muri ake tafi zatirare
Yeah.